A shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 1.9 ke bukatar taimakon gaggawa a Niger, inda jihar Difa take da adadin mutane 340,000 masu neman taimakon. Daga cikin muhimman fannonin da ake bukatar agajin sun hada da abinci, wanda mutane miliyan 1.3 ke bukata, kimanin kashi 50 cikin 100 mata ne. Yaki da tamowa, wato abinci mai gina jiki, nan ma mutane miliyan 1.5 ke da bukata, inda mafi yawan su yara ne masu kasa da shekaru 18. Sai abin da ya shafi annoba, ambaliya da kuma yanci rani. Ali Ada shine shugaban kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a jihar ta Difa. A ɗaya waje kuma, ƙungiyar agaji ta HAE da ke aiki a Difar ta ce tuni ta yi harama a tabakin Ali Zabiru, ɗaya daga cikin ma'aikatan nata.
Gaskiya kamar da muka saba shi ne, a can Difar akwai ƙungiya Fusha wanda ake cewa Osha, wanda suke kula da duka ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sannan akwai FAMU kamar da suka sani WSP wanda suke kula da harkar abinci. Sannan ita gwamnati wanda ita ce shugaban abin. To a kowane lokaci muka je za mu yi aiki, muna amfani tantini da ƙirƙirar da su waɗannan suka yi a tsaye a wurin da wannan da muke amfani, saboda jama'a suna da yawa. To ta wannan fannin muke ganin su wane ne suka yi dacewa a ba. Kuma tantini kafin rahoton ya zo, mun darma zato cewa ya kamata a kawo taimako kafin ma wannan rahoto ya bayyana. To wannan rahoton da ya bayyana kawai tabbatar mana cewa yanzu ya zama abu ne sananne ga kowa, tunda gwamnati kenan lokaci ne wanda yanzu za a yi aiki a kai.
A cewar ta, kungiyar ta Red Cross za ta kara kididdige mabukatan, inji Ali Adam.
Kamar mu daga fuska wajen kungiya mai ba da agaji na Red Cross na duniya duka baki da na kasa da kasa, muna nan yanzu a kwanan za mu fara sabon kidaya na mutanen wanda za mu ba da, yanzu za mu sake ba su abinci mu dace da dukkan mutane wanda suke cikin matsala. Yanzu kun doka yankin Boso da yankin Tumu da yankin garin Wanzam. In Allah da shi kwanan nan za mu dace da mutane wanda suka samu abinci kuma wanda suke cikin matsala, kin za mu dauke sosai mutane yadda ya kamata mu ba su abinci nan har zuwa karshen wannan shekara.
Gwamnati tana nata kokari daban hannun masu hannu da shuni don kauce ma fadawa wadda ba a fata. Tamara Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.